Gamayar ƴan adawa ta PDP a ƙarƙashin jagorancin shugaban marasa rinjaye Ɗanyinanya Abaribe sun bayyana damuwarsu akan yadda jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta kasa kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasa, wanda shine muhimmin dalilin campaign ɗinsu a shekara 2015. Sanaja Abaribe ya ce APC ta bari rashin tsaro ya yaɗu a kowane sashe na ƙasa, don haka a matsayinsu na wakilan jama'a suna kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro baki ɗaya.
The caucus also expresses very strong reservation about the economic strategy of the government, which has culminated into what is called quantitative easing, but which the ordinary man knows as printing money.
Anan Ɗanyinanya Abaribe ne yake cewa baya ga batun tsaro, wani abu da ya dauki hankalinmu shine batun farfado da tattalin arzikin ƙasa. Muna ganin gwamnati na neman buga kuɗi a matsayin hanyar haɓaka tattalin arzikin, wanda yin haka ba daidai bane, zai ƙara tashin farashin kaya ne da kuma ƙara karye darajar kuɗinmu. Muna kira da kakkausar murya da duba kukanmu da idanun basira. Jama'a na wahala. To sai dai ga mayar ɗan jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin jagorancin shugaban masu rinjaye Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar sun yi watsi da abin da suka bayyana da cewa bayanan rashin gaskiya ne da adalci.
Duk abin da yake faruwa yau ya tuna kanshi a lokacin da su PDP ne suka zo suka yi wannan lokacin suke mulki. Ai tana take faruwa ta zamfara, wanda ta sa ita ce ta yaɗu har yanzu sauran wurare ka arewa maso yamma. Ai daga zamfara ta fara kuma tun lokacin PDP ake yi. Lokacin PDP ne suna mulki Boko Haram suka shi. Ko da muka zo gwamnatin APC ta gaji waɗannan larurorin ne. To gyara wuya gare shi. Ana kokari a zo a gyara. Saboda haka irin wannan larura, irin wannan ta tsaro ya kamata ya zamanto cewa kada a zo a zauna a mai da shi bangare na cewa wai fitina ta jam'iyya guda ce ko kuma ta wani shugaba guda ne. Duk wani wanda ya yi wata jam'iyya da ta zo ta yi mulki a ƙasar nan, duk wani shugaba ba wai shi ya haddasa shi ba, amma akwai abubuwan da ya kamata, canje-canje da ya kamata a yi, waɗanda lokacin gwamnatocin ba a yi ba sai da abin ya riga ya ɓaci, kuma ya zamanto cewa haɗari ne kawai. Ya zamanto cewa wannan abin ya zo ya kamari lokacin wannan gwamnati. Ni dai shekara ta 70 a duniya ba wata gwamnatin da aka taɓa yi ƙasar nan wata tabba 'yan Najeriya walwala su yi abin da suka dama kamar wannan.
Akan batun farfado da tattalin arziki, Sanata Yahaya Abdullahi ya ce ƙasa ta tsinci kanta ne a wani hali na ɓullar cutar coronavirus. Shi yasa aka samu durƙushewar tattalin arziki, inda ya kira da cewa yanzu ana sayar da gangan ɗanyen man fetur akan dala 70 maimakon dala 45 wanda aka gina kasafin kuɗin bana a kai. Saboda haka suna kira ga shugaban ƙasa da ya kawo ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi domin a yi amfani da rarar da aka samu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.